Inji cewa shugaban gangamin Mrs. Comfort Atta ta kungiyar Ash Foundation ta bayyana cewa aikata fyaɗe ya yawaita.
Cin zarafin mata a ko kuma ka ji an yi wace kaza ko yarinya kaza kusan kullun kowace rana sai an kira mu akan kes 4-5 har zuwa 6.
Mallakiyar Baban Tako Foundation da ke garin Bauchi, Hajiya Zainab Baban Tako, ita ce ke kan gaba wajen tabbatar da sai an hukunta saurayin da ya aikata fyaɗe akan wata 'yar shekaru 7, sannan aka yashe ta a wajen masallaci a garin Bauchi.
Dan mace ma kai shekara 8 ga gaskiya, tana cikin hali na ban tausayi gaskiya. Bani akwai masallaci da kuma wani tsohuwar asibiti a tsakanin wannan gurin. A nan ne da ya mata wannan lalata ya jefa da ita. Yaron an san shi a anguwan, ana ganin kamar ya jima yana yi wa yara ma haka. To amma kasancewa ba a ɗaukan matakai a kansu.
Sai dai kuma matsalar da ke kawo tanaki ga yaƙi da batun fyaɗe shine yadda iyaye ke yin rufa-rufa domin kare mutuncin 'ya'yansu, kamar yadda mahaifiyar yarinyar da aka yi wa fyaɗen ta nuna.
To shiru banganta fa na ɗauka tana makwabta ne, sai daga baya na kitan duba ta gina ga al'umma kan mutane suna tare duka sai na ga yarinya, na duba a wannan wajen sai na ganta, na ga halin da take ciki. Gaskiya a lokacin da inda ana da wani matsala kan to sai dai aikawa ju inda al'umma suke duna kuma ka ce irin zai safi rayuwar yarinya har ƙarshen rayuwarta.
A halin da ake ciki, majalisar dokokin jihar Bauchi ta amince da hukuncin kisa da duk wanda aka kama yana aikata fyaɗe. Kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi Abubakar Wa Suleiman ya yi ƙarin haske kan batun.
Cikin muhawara da aka dan yi a cikin ƙwarar majalisa, a kowane suke ba da dama, suke ba da shawarar cewa hukuncin kisa ma ya kamata a yanke wa duk wanda aka same shi irin wannan munan hali.
Abdulrahman Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.